الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiyata tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam na Ash-Sheikhul Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin babi na biyar a cikin littafin baban da yake magana akan wanka na janaba da kuma wato hukuncen da suke da alaka da wanka din mun karanta hadisi guda biyu a cikin baban a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan hadisin nana Maimunatu bintul Harith Allah ta'ala ya kare yadda da ita. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa an Maimunatu binti al-Harith radiyallahu anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat wa da'a li rasul wa da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wudu' al-janabati fa akfa bi yaminihi 'ala yasarihi marratayn aw thalathatan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil-ardi أو الحائض مرتين أو ثلاثا ثم تمضى واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده
نعم Hadithi na farko a yau shine hadithin nana Maimunatu bintul Harith. Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wa an Maimunata bintul Harith radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wannan hadithi an amso shi daga wajen nana Maimunatu diyar Harith. Iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yardal Allah ta kara tabbata a gare ta daya daga cikin iyaye na mu'mini nana Maimunatu ta ce wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wudu al-janabati ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da akai a ajje mishi wato ruwa na wanka na janaba an gane ku yasa zamu ga wadansu ruwayoyi wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wudu al-janabati ko yawwala to kowanne ya tabbata a cikin nassi na ma'aiki alayhi salam hadisi ne in ga ta ce kowanne a wata nuskhal ko a wata ruwayal a wata hanyar shine wada'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wudu al-janabati wato na kai ruwa na wanka na janaba ban daki na ajewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a wata kuma ruwayal shine wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wudu al-janaba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da aje a aje mishi ruwa na wanka na janaba a cikin ban daki kuma ita sai ta kai ruwa din ta aje kenan فأكفأ بيمينه على يساره مرتين سي مايكي صلى الله عليه وسلم يكركته wannan akushi da aka kai mai ruwa a ciki ya karkata shi da hannunsa na dama ya zuba ala yasarihi akan hannun shi na hagu marratayn saw biyu wato ya wanke hannayen shi saw biyu aw thalathan ko saw uku uku thumma ghasala farjahu sannan kuma maiki alaihi salatu wassalamu wato sai ya wanke farjinsa thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'id sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya buga hannun shi da ƙasa aw al ha'id ko kuma bango na katanga wanda yake waye wannan ban dakin ya buga hannun shi da ƙasa ko bango na wannan katanga marratayn saw biyu aw thalathan ko saw uku wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan yayi tsarki shikenan sai buga hannun shi da ƙasa hannun shi na hagu dake dama da shi ake tsarki shikenan sai wanke shi so biyu ko so uku an gane ku thumma tamadda wastanshaq sannan kuma maiki sallallahu alaihi wasallama sai ya kurkure bakin sa ya kurkure ruwa a bakin shi wastanshaqa ya shaka ruwa a hancin sa waga sala wajahu wa dhira'aihi ya wanke fuskar shi da hannayen shi zuwa wato damtsan sa shine wazira aishi da damtsan hannayen shi guda biyu thumma afada ala ra'sihi alma'a sannan kuma sai ya kwarara ruwa akan kanshi ya wanke kanshi sau uku thumma gasala sa'ira jasadihi sannan kuma sai ya wanke sauran jikin shi gabaki da ya wanke bangaren dama sannan ya wanke bangaren hagun ya wanke saman jiki kafin ya tafi kasan jiki thumma tanaha sannan kuma sai ya dan ja baya kadan shine ya dan ne santa kadan fa gasala rijlaihi kuma sai ya wanke kafahuwan shi qalat nana maymunatu bintul harith tati fa ataituhu bi khirqa sai na zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tsumma wanda zai amsa ya goge wannan lema ta jikin shi falam yuridaha ma'aiki alaihi salatu wassalamu bi yinfun amsatta ba da nazo mishi da wannan tsumma wani dan kyalle wanda zai amsa ya shashafe wannan lema ta jikin sa da na kawo mishi bi amsa ba faja'ala yanfudul ma'a bi yadihi sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga wato yana kalkadewa wannan ruwa na jikin sa da hannun sa ko bi yadaihi ya shiga yana kalkadewa wannan ruwa da hannayen shi guda biyu yana gungujewa yana shashafewa da hannunsa an gane ku to wannan hadisin yana bayyana mana yanda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu take wajen wanka na farali akwai lokacin da muna tattaunawa a karatun mu na al-akhdari wato mun yi bayani akan abin da ya shafi wato shine wanka na janaba imma mu doki huska ta farko shine huska ta hadisin na Aisha wanda muka yi bayani akan shi a farko na cewa idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana wanka shine yana wankewa kafafuwan shi a lokacin da yake cikin alwala idan muka dauki wannan huska ta biyu na hadisin na maimunatu sai bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne ya gama wanka ka kafu gabaki da sannan kuma ya ja da baya sai kuma ya wanke kafafuwan shi to shine sai muka kawo aljam'u bainahuma muka ce al-imam ابن دقيق العيد cikin littafin sa ihkamul ahkam sharihin da yayi wa umdatul ahkam wato ya hada da kankanin su idan da kai wanka a cikin ban daki wanda yake shafa da suminti ba wata laka ba komai a jikin shine zaka yi irin wankan da ya tabbata a hadisin na Aisha shine zaka wanke kafafuwan ku a lokacin da kake cikin alwala idan kuma da kai wanka a irin ban daki na kauye irin ban daki na karkara ko ban daki wanda yake ba a shahe ba kasan shi ba shi da shafewa to sai ka jinkirta wankiya kafafuwan ka sai ka zo karshen wanka haka ibnu daqiqil eid ya faɗa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama na'am
wa ana billahi bin umar anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala ya rasulullah ayaqulu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idha tawadda'a ahadukum falyarqud
Hadithi na gaba a cikin wannan babe shine hadithin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abdullahi dan Umar yace hakika mahaifina Umar dan Khattab yardal Allah ta kara tabbata a gare shi wata rana ya tafi wajen maiki alaihi salatu wassalam yace ya rasulullahi ya jakadan Allah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun shi yanzu ya halitta kowane daya daga cikin mu ya kwanta yayi barci alhali yana da kai janaba wato idan janaba ta samu mutun cikin dare sali irin lokacin sanyi wanda ba a buƙatar ruwa sosai a wannan lokacin ko alwala kana dubara kai al-sallar isha'i da alwalar da kai magruba da ita to sai janaba ta kama mutun a irin wannan yanayin to shin ya halitta mutun ya kwanta yayi barci yana da janaba idan ya tashi da safe sai ya dima mun ruwa yayi wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na'am kwarai ko ya halitta mai janaba ya kwanta yayi barci yana da kai janaba manzon Allah yace idza tawadda'a ahadukum idan dai kowanne daya daga cikin ku wanda janaba ta same shi cikin dare yana so ya kwanta yayi barci sai alwala to faliyar ku da kwanta yayi barci babu laifi wato ya halitta mutumin da yake da kai janaba yaga ba zai iya bayin wanka to ya halitta yayi alwala idan yayi alwala sai ya kwanta ya barci maiki alaihi salatu wassalam kamar yanda yake cikin hadisin Ammar ibn Yasir wanda yana cikin sunan na Abi Dawud maiki alaihi salatu wassalam yace nau'i na mutane guda uku mala'ikai ba sa kusantar su daga ciki akwai mutumin da yake da kai janaba mutumin da yake da kai janaba har sai yayi alwala sannan kuma mala'ikai za su kusance shi sannan kuma akwai mushe na arni sannan kuma wal mutakhalliqu wal khaluq wal mutakhalliqu bi za'faran da kuma mutumin da ya kwabu da za'faran to waɗannan dukkanin su guda uku nan wato mala'ikai na rahama ba sa kusantar su to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan janaba ta samu ɗaya daga cikin ku a cikin yanayin da baya buƙatar yayi wanka ko saboda tsananin hunturun sanyi da ake yi to shikenan sai ya alwala ya je ya kwanta saboda watakila mala'ikai za su kusance shi idan yana cikin barci saboda idan mutun ya kwanta zai yi barci in saboda kayi aiki ne zaka huta ka tashi kuma a ci gaba da wata ibada wannan shi kadai ma ibada ne an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace da shi inna li rabbika alayka haqqan wa li aynayka alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan fa'adu kulli dhi haqqin haqqahu ubangijinka yana da haƙi na wajibi akan ka na kabauta mishi idanka yana da haƙi na wajibi akan ka na karimtsa lokacin da ya buƙaci karimtsa din sannan kuma jikinka yana da haƙi na wajibi akan ka na ka tsaya ka huta lokacin da ka gaji to kowanne mai haƙi ka bashi haƙinsa to dan haka lokacin da za ka kwanta kai barci to sai kai alwala an gane ku to wannan shine abin da wannan hadisi yake kunshe da shi na babban hukunci to wajen abin da ya shafi wanka din nan alwala malamai sun yi sabani akai saboda me yasa mutum zai alwala din nan hikimar da ta sa wadan suka ce liyabita ala ihda taharataini saboda ya kwana akan daya daga cikin tsarki guda biyu ko da bai yi wanka ba amma idan yayi alwala ya kwana da daya daga cikin tsarki guda biyu wadan suka ce a liyatana shaba li ghusl li janaba saboda ya samu karshe shi saboda yayi wanka na janaba misali an gane ko idan mutun yayi alwala din nan wadan suka ce wata kila a daren wannan Allah zai amshi ran shi kenan tunda yayi alwala yanzu dai da rajewa ko wannan ita ce hikimar waɗansu kuma suka ce a saboda idan yayi alwalan nan zai ga cewa ya dan wanke jikin shi zai ce kai ruwan ma ashe bashi da sanyi ko sanyin da ake baya da yawa kawai bari ma tube in yi wanka na to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to wace tafi inganci ciki na na'am tafarko liyabita ala ihda taharatain na'am to liyabita ala ihda taharatain malaman da suka faɗa haka to malaman da suka saba mu suka ce ai inda haka ne sai a ce wanda take da kai jini na al'ada ita ma in za ta kwanta ta dinga yin alwala amma ba wani nasi wanda ya tabbata cewa ana umartar bacin da take cikin jini na al'ada in za ta kwanta ta yi alwala ita ba a jiya mata tsoron ta mutu in dai saboda tsoron mutuwa ne ba a jiya mata tsoron idan ta mutu yawwala na'am
wa ala ummi salamata radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallama qalat ja'at ummu sulaym imra'atu abi talhata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat ya rasulallah inna allaha la yastahyi min alhaq fa hal ala almar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'am idha ra'at alma'a
hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin nana ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daya daga cikin mahaifa na mu'minai Allah ta'ala ya kare yadda da ita nana ummu salama tace ja'at ummu sulaim imra'atu abi talha matar abu talha al-ansari ummu sulaim ita ce ar-rumaisa'u nana rumaisa'u kenan ita ce mahaifiyar Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da ita ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana da ya shiga cikin aljanna yace ya ga Ummu Sulaym tana dan yawatawa a cikin aljanna. Ummu Sulaym ita ce matar da a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shiga gidan kowace mace face sai mai gidan yana nan, amma sai Ummu Sulaym yace ina jin tausayin ta saboda an kashe dan uwanta tare da ni a filin yaki. An gane ku? Nana Ummu Sulaym matar Abu Talha wannan tana da kai sosai, hokin saho mai girma. Ita ce wanda danta ya rasu amma da mijinta ya dawo bata yadda ya gane ba wannan dan ya rasu, sai bayan ya sadu da ita dubanta bashi labari. Kuma labarin da ta bashi ma irin he da ta mishi irin hannunka mai sanda ne. Tace mai gida ina da tambaya, ce Allah sa na sani. Tace wa'insu mutane ne suka arawa wani kayan shi kayansu, yaje shi ya gama biyan bukatar shi da wannan kayan, kuma suka ce ya basu, yayi garrama yaya kai kake gane, ce a'a me zai hana ya basu kayansu. Sun taimaka sun ba shi aro, kuma ya ce baya mai da musu bai, wani irin aro ne wannan? Yana bayan ta mai ya ce to tunda Allah da ya aro ne ya ba mu na ran shi wannan yaran, kuma ya amshe kayan shi, to aje abin ne shi. Ita ce kyale ne sai da kika bari na wannan. Shikenan da sai ya ta yazo ya ga wa Annabi, kaji ba abin da wance ta munu ba. Shikenan Annabi ya ce ai kun yi dai angwanci da darako, ya ce kwarai kwa, ai da nayin nema kuma sai ta gaya mun kuma raina ya ɓaci. Shi ne ya ce to Allah ya sanya albarka. Wannan yaro da aka samu ta dalilin wannan saduwa da suka yi, ba abin da ya fara sawa bakin shi sai miyokin Annabi tare da dabino ya sa mishi suna Abdullahi. Sahabbai bayan sun bar duniya, tabi'ai suka ce, ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ɗiyan Abdullahi sai da yaga yaro namiji tara wanda ya haddace Alkur'ani. Eman albarkal addu'a ta ma'aike alaihi salatu wassalam. To Ummu Sulaym jikokinta jikoki guda tara wanda sun haddace Alkur'ani, banda ɗiyan Anas dan Malik. Anas dan Malik wajen ɗiya kan ɗiya kan jikoki wajen 120 kafin ya bar duniya yake da. To nana Ummu Sulaym Allah ta'ala ya kare yadda da ita ta zo ta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da ta zo ta tace ya ma'aikin Allah, inna Allah la yastahi min alhaq, haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya jin kunyar bayanin gaskiya. Allah ta'ala baya jin kunya dangane da abin da ya shafi faɗar gaskiya, in gaskiya ta bayyana kawai binta za a yi. To wannan ta yi shimfiɗa saboda tambayar da za ta yi, tambaya ce wanda mace za ta ji kunyar ta tambayi wanda ba mijinta ba. Shi yasa ta ce inna Allah la yastahi min alhaqi. To tunda dai Allah ta'ala baya jin kunyar bayanin gaskiya, to kuma kenan ba za mu ji kunya ba wajen tambayar abin da ya kulle mana kai. Shine ta ce fa hal 'alal mar'ati min guslin idha hiya ihtalamat, shin akwai wanka na janaba akan mace idan ta yi mafalki? Idan ta yi mafaliki namiji yana saduwa da ita da ta tashi ta ji ta a jike, to shin wajibi ne ta yi wanka ko ku a'a ba wajibi ba ne? Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, na'am idha ra'atil ma'a. Maiki alaihi salatu wa salam ya ce kwarai kwa, akwai wanka na wajibi a kanta, idan dai ta ga ruwa na mani to shi kenan sai ta yi wanka. Saboda annisa'u shaqa'iqur rijal, wato mata shaqiqai ne na mazaje, duk abin da aka umarci maza to mata su ma an umarce su, sai dai in wani dalili ya zo shi wanda ya keɓance banda mata a cikin wannan lamarin. An gane ku? To bayan ta yi wannan tambayar, to ita Ummu Salama wanda ta rawaito hadisin, shikenan kawai da ta ji wannan maganar ta yi wannan tambayar kai tsaye, kawai Ummu Salama sai ta rike fuska, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dala sallallahu alaihi wasallama ya ce menene abun kunya? Ce ba abun kunya bane. Ta ina ne yaro da ta rike fuska ta tace aw tahtalimul mar'a, dama mace tana mafarki? Manzo Allah ya ce da ita ta riba ce miniki fa bima yushibi wa waladuha. To indai har ba ta mafarki, ta ina ne danta yake ka ba da ita? Ta ina ne za a ce kai wannan yaron fa amma mahaifiyar shi ya biyo, ko kuma gidansu ya biyo, can gidai washi ya biyo gidansu washi? An gane ku? To duk abin da ya shafi tambaya ta musulunci, in dai wannan tambayar kana cikin duhu a kanta, to kai tambaya wannan baya daga cikin abin da ake cewa wato tsara da sauransu. Nana Aisha radiyallahu anha tace ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'ahunna al-haya wa an yatafaddahna fi ad-din tace ma dalla da matan da muke zauna tare da su matan mutanen Madina tace kunya bata hana su ba su kwankwadi wato ilimi daga bakin annabi kunya bata hana su ba su fahimci addini duk tambayar da ta kulle musu kai amma su zo su mana tambayar nan mu tambaya musu annabi amma su su zo su kai tsaye su mishi tambaya ya ba su amsa an gane ko na'am
wani Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghsilu janabata min thawbin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruju ila salati wa inna bu'a'a al-ma'a fi thawbihi وَإِنَّ بُقَاءَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُقُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ
حديثي نغبا دغنا عائشه رضي الله عنها يال ما ايكي صلى الله عليه وسلم wanda ta kwashe rabin ilimi gabaki daya mata gabaki dayan su in aka dora su a sikeli in aka dora nana aisha to ba za su linjaye ta ba an gane ku diga ta kwashe rabin ilimi nana Aisha radiyallahu anha kenan tana daga cikin wato kallahi cikin rawunin nika tana daga cikin ashabul mukaththiruna fi riwayatil asar tana daga cikin wadanda suka fi kowa yawan rawaitowa sunna ta maiki alaihi salatu wassalam mutum bakwai daga cikin sahabbai sai ka sayo ta nana Aisha radiyallahu anha tace kuntu aghsilu janabata min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace na kasance da hannuna ina wankewa janaba daga jikin tufafi na maiki sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati maiki alaihi salatu wassalam ya fita zuwa sallah yana sanye da wannan tufafin da na wanke janaba a jikinsa wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi haqiqa gurbin ruwan da na wanke wannan janaba din wannan mani din da na wanke gurbin shi yana jikin tufafin wato tufafin bai ma gama bushewa ba ma yake alaihi salatu wassalam yake sakawa ya fita da shi yaje shi ibada a cikin lafazina al-imam muslim nana aisha tace laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farkan wato haƙiƙa na kasance ina kankarewa mani daga jikin tufafin ma'aiki alaihi salatu wassalamu kankarewa in kankare shi da farce na fa yusalli fihi ya tafi ya salla yana sanye da wannan tufafin wato wannan hadisi yana bayyana mana cewa mani ba najasa bane saboda inda najasa ne kankarewa ba za ta mishi ba za ta isa ba sai an wanke shi to amma nana Aisha tace da hannunta tana kankarewa mani abushe kuma maiki alaihi salatu wassalam ya saka wannan tufafin ya tafi yin ibada kaga cewa maiki alaihi salatu wassalam yafi kowa tsoron Allah yafi kowa sanin Allah subhanahu wataala sannan kuma yafi kowa taka tsantsan wajen aikata ibada da tufafi wanda yake tsarkakeke wato inda a ce mani najasa ne maiki alaihi salatu wassalam ba zai iktifa'i ba da akan kare mushi shi yayi sallah da wannan tufafi ne to shi yasa wato malamai suka yi sabani akan wato hukuncin mani wadan suna ganin cewa da mani da majina don hukuncin su daya kawai dai abun kunya ne dai a ganshi dai a jikinka amma ba wai zancen najasa bane an gane ko irin yanda ba za ka bari ba ka hata majina ta zubo maka anan ka huta kana yawo da ita sai a ce baka kazami zaka wanke saboda dai kala a ce maka kazami ba dan wai najasa bane ko to haka nan shi ma saboda kar a ce maka kazami ba dan najasa bane sai ka wanke shi to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa mani najasa ne saboda al-mujawara mujawara da aka ce zama da madaukin kanwa shi yake kafirin kai ko yawa suka ce saboda bawali an ittifaki malamai gabaki daya na musulunci ba wanda ya tafi akan cewa me bawali ba najasa bane sannan mazi malamai sun ittifaki akan cewa mazi ba najasa ne ba wai ba najasa bane wadi haka nan to waɗannan abubuwan dukkanin su daga mafita daya suke fitowa to ya zai kuma a ce mani dan kawai shi kadai ne a ce a zabe shi daga cikin su a ce shi ba najasa bane daga ce to al-mujawara din nan ta bashi wannan hukunci din to amma malamai da dama sun yi bayani 100% akan wato mani ba najasa bane daga cikin su akwai wannan hadisi sannan kuma akwai wato farko da Allah ya ce wal qad karramna bani adama mani shine asalin dan adam an gane ku idan ka cire annabi adam alaihi salatu wassalam da nana hawwa sauran duka mani ne asalin su wal qad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makini to ya zai a ce kuma asalin dan adam wanda Allah ya ce wal qad karramna bani adama a ce asalin shi kuma najasa ne an gane ko khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib a ce kuma najasa ne suka ce dan haka saboda karamcin da Allah ya yi wa dan adam ba zai zamanto farkon halittar shi ba a ce da najasa ne za a halitta shi an gane ko na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شهادها الأربع ثم جهادها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل
حديث نقبا حديث عبد الرحمن ابن صخر مالا أبو هريرة الله تعالى يقال يدادش أبو هريرة يتي حقيقة ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي إذا جلس بين شعابها الأربع wato idan miji ya tsugunna tsakankanin sassan mace guda hudu thumma jahadaha sannan kuma ya sa ta ji ungoshi wato yayi fafutuka da ita ya sa ta ji ungoshi to faqad wajabal ghusl haqiqa wanka na farali ya wajaba wanka ya wajaba wa fi lafdhin li muslim a cikin lafazi na al-imam muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa illam yunzil koda yayi kasala bai fitar da mani ba lokacin da ya sadu da ita to wanka ya zama wajibi azu idza jalasa baina shu'abihal arba'i wadan su daga cikin malamai suka ce sassanta guda hudu shine kafafuwanta da kuma hannayenta an gane ku kafafuwa guda biyu hannaye guda biyu idan mun to ya tsugunna anan ya biya bukatar shi ya sadu da ita wannan kinaya ce shi yasa hadisin na Aisha wanda yana cikin Muslim manzo Allah ya ce wa massal khitanu li khitana sallatu na namiji ya sadu da wato farji na diyamaci to hakika wanka ya wajaba koda wannan mijin bai kawo ruwa ba matakar dai an sadu to wanka ya wajaba shine hadisin da ya shafe wato hukunci na farko a cikin musulunci shine da idan mutun ya sadu da matar shi matakar bai yi kule ba bai fitar da mani ba to wanka baya wajaba shine kawai zai wanke abin da ya shafi wannan matar da shi ya ci gaba da namarin shi yayi alwala wannan shine abin da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tabbatar hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda suna cikin sahihain Abu Sa'id al-Khudri ma yake alayhi salatu wassalam ta anna sama arsala ila rajulin min al-ansari fa jaa wa ra'suhu yaqdur fa qala allana ajannaka fa qala na'am fa qala idza ujilta aw qishita fa alayka al-wudu' na'am
وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسين هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية
نعم حديثي نقبا أتكن وانن بابي شين حديث بابا جعفر محمد دان علي دان حسين واتو محمد الباكر كينا wato wanda yayi mafalki yana bincikowa ilimi shi yasa ake ce da shi Muhammadu al-Bajir an gane ko yana daya daga cikin wato jikoki na ma'aiki alaihi salatu wassalam Muhammad dan Ali shi kuma Ali dan Husaini shi kuma Husaini dan Ali ibn Abi Talib wato yana daga cikin ahlul baiti Allah ta'ala ya kare yadda da su wannan baban Ja'far annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma hakika shi Muhammadu al-Bakir shi da mahaifinsa Ali ibn al-Husayn Allah ta'ala ya kare yadda da su sun kasance suna wajen Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da mahaifinsa Abdullah ibn Haram. Wato Jabir dan Abdullah yana ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki. To a lokacin shi wannan Muhammadul Baqir da mahaifinsa Ali ibn al-Husayn dukkaninsu ba sahabbai bane. An gane ko? To saboda yana daga cikin al'ada ta tabi'ai dama wajen sahabbai suke zuwa su zauna su fa'idantu. Saboda idan ka zauna a wajen malami, in ma ka mishi tambaya ka karu, in ma kana zauna a mishi tambaya ya bada amsa ka karu da wannan tambayar. In ma ka zo kai karatu a gurin shi. Zama a gurin malami tamkar zama ne da wanda yake sai da turare. In ka zauna da shi, in ma ka ce kai wannan turaren nawa kuyi ciniki ya siya maka, kaga in ka tafi gida zaka raka shafawa. Kenan zaka koyi ilimi ka je ka kai ta nazari a gida kai ta amfana. In ma kana zaune, in ya zo shi sai ya dan daddashi na muku. Akwai dan daddashi na wannan da yake na wannan ko? To shine abin da ake cewa malami idan ya ga ana aikata wani abu wanda bai dace ba, kaga zai yi magana ba kuma kuka ce muku magana, amma zai yi magana sai ya faɗi daidai din. In ma ya zamanto kana zaune a mishi tambaya ya bada amsa ka karu, kai dai idan ka zauna da mai sai da turare a kullum kai dai ba za a ji wari ba a gurin ka. Za ka raka tashi da kamshi tijin. To amma in ka zauna da mai ziga ziki fa, shine zama da wanda yake mutumin banza kenan. In ka zauna da mai ziga ziki, banza Allah ya ce in ma dai kullum ka huto kana tsoki kana cewa ya tilla maka riga, ka je kai da yau wuf da wuta ta balu, kai da ka tsere amma yadda ta fasa maka riga, ka ce kaɗan ba ta ƙona ni ba, sai ka ga wannan tabanta ne ma, ka ce ni na fasu zuwa can din ma. To haka nan wanda yake in ka zauna da mutumin banza. In ka zauna da mutumin banza din taka tsantsankin ka, akwai lokacin da zai sa kai ma ka zamanto kusan irin shi. To shine sun kasance suna tafiya wajen sahabbai. To ya tafi sun tafi wajen Jabir dan Abdullahi shi da mahaifinsa. To a lokacin da mahaifi yana dokan dan shi ya tafi duk majalis na alkhairi, duk gurin zama wanda za a koyi addini, to mahaifi in ya tashi yana zuwa da dan shi mai wayo, saboda ya zamanto ya saka shi a hanya ta gari. An gane ko? To shine ya tafi da shi can. Wa inda hu qaumun Abu Ja'far yace da muka je mu a wajen Jabir dan Abdullahi akwai waɗansu mutane wanda su ma sun zo su buƙatar su, ita ce buƙatar da ta kamu, sun zo su amfana. Fasa'aluhu anil ghusl, muna zaune sai waɗannan mutanen suka tambayi Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhuma dangane da wanka. Suka tattauna a tsakankanin su suka ce wanka wani zai mutum zai yi, tiya bi zai doka ya je ya wanka da ita na ruwa, budo ɗaya zai doka ko so ko bokici uku ko bokici biyu ko bokici ɗaya. Faqala yakfika sa'un, Jabir dan Abdullahi yace ai tiya guda ta ishe ka, in dai wanka za ka yi irin yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da mu, shine tiya ɗaya ta ishe ka, wato moɗa huɗu kenan. Faqala rajulun ma yakfini, sai wani mutum daga cikin ƴan fadar mazauna a gurin yace a ni moɗa huɗu ba za ta ishe ni ba, moɗa huɗu wata ran moɗa takwas nake bata, wata ran moɗa goma, ya za ya ce kuma in yi da moɗa huɗu? Wani za ga in zai yi wankan na janaba kusan rabin budo ne yake ɗoka, wai shi sarkin tsafta shi ko bai san ba tsafta tsabale ce. An gane ku? Faqala Jabirun, Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi yace to kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran, tiya guda ta kasance tana isar wanda yafi ka cikar gashi. Idan kana tunanin in ka zo wajen jika gashinka anan ne kake bannata ruwa da yawa, to ya kasance tiya ɗaya ta kasance tana isar wanda yafi ka cikar gashi, shine annabi. Wa khairan minka, sannan kuma wanda ya zamanto shine mafi alkhairi a wajenka a wajen Allah, wanda yafi ka daraja da kima a wajen Allah, yana nufin ma'aiki alaihi salatu wassalam, shine yace yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana nufin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Manzo Allah tiya ɗaya ce yake wanka da ita, wani lokacin mudu biyar, kamar yadda Anas dan Malik ya faɗa, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagtasilu bisa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil muddi, wanda yana cikin sahihain. Thumma amma nafi thawbin, sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya fito kuma ya mana limanci yana sanye da tufafi. An gane? Wa fi lafdin, a cikin wani lafazi, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalatha, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kwarara ruwa sau uku akan kanshi, yana zuba ruwa akan shi sau uku, bayan ya jika wannan fatar kan nashi ko ina ya jika, to kuma sai ya dauki ruwa da hannayen shi guda biyu sau uku ya zuba akan shi. An gane ku? Qala radiyallahu anhu al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace ar-rajulu alladhi qala ma yakfini, wato mutumin da yace wa Jabir dan Abdullah tiya daya ba za ta ishe ni ba, huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, shine al-Hasan dan Muhammad dan Ali ibn Abi Talib, shi ma yana daya daga cikin Ahlul Bait, shine yace malam tiya daya ni ta mun kada, to shi kuma sai ba shi labarin cewa to kakanka wanda da shi ne aka umarce mu mu koyi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yace to tiya daya tana isai shi. Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Wa abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyya, babansa shine Muhammad ibn al-Hanafiyya, wanda shi ko Muhammad ibn al-Hanafiyya dan Ali ibn Abi Talib ne. An gane ku? Shine wanda wata rana yana wa baban shi tambaya, yace baba daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanne yafi daraja, yace Abu Bakar yafi kowa daraja. Yace sai nace mishi sannan kuma, yace sai yace sannan Umar. Muhammad ibn al-Hanafiyya yace saboda tsoron kale yace sannan sai wani, sai nace sun ma anta, sannan kuma sai kai yace a ma ana illa rajulun minal muslimin, yace ni ɗaya ne daga cikin musulmai amma ban fi ba sauran daraja, kaji yanda malamai yanda sahabbai suke malam. Ali ibn Abi Talib din yanda ɗan Shi'a suke kamba mashi, amma da aka tambaye shi da kanshi yace Abu Bakar yafi kowa daraja daga cikin sahabbai na ma'aiki. Sannan kuma wanda yake biye da shi shine Umar dan Khattab, da ya sake tambaye shi da cewa zai mishi Uthman, amma sai ta mai sunma anta, sannan kuma kai yace a ma ana illa rajulun minal muslimina, shine akwai karahiyatu tazkiya, mutum bai dace ba ya dinga tsaftacewa kanshi. An gane ko? Na'am.
Babu tayammumi. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالسعيد فإنه يكفيك.
باب التيمم. wannan babu na shida a cikin wannan kitabu dahara, wato zai mana bayani akan abin da ya shafi hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da taimama. An Imran bin Husayn radiyallahu anhuma, wannan hadisi an amso shi daga Imran ɗan Husayn, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Husayn. Imran ibn Husayn yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan mu'tazilan, haqiqa ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ga wani mutum yana zauna a gefe, lam yusalli fil qaumi, bai yi sallar asubahi ba a cikin jama'a. Bayan ma'aiki alaihi salatu wa salam ya gama sallar asuba a cikin wata tafiya da yayi da yayi wayo, sai tsinka wani mutum shi kada yana zaune a gefe yana tunani. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum, yace wane me ya hana ka yi sallah a cikin jama'a? Alasta bi rajulin muslimin, shin kai ba mutum bane musulmi? Me ya hana ka yi sallah a cikin jama'a? Kana gani muka yi sallah baka zawwa kai? Faqala ya rasulullahi asabatni janabatun wala ma'a, yace ya ma'aikin Allah, abin da yasa bin je ba aka yi sallar asubahi da ni, janaba ce ta same ni, kuma babu ruwa a wajena wanda zan yi wanka in tafi in yi sallah tare da ku, shi ne yasa. Faqala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfik, ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace ina umartalka, wato da ka nemi guri wanda yake tsaftacacce ka yi taimama don ya wadatar da kai, ya ishe ka kambacin ruwa din, idan kuma ka samu ruwa sai ka yi wanka din. An gane? To wannan hadisi yana tabbatar mana ashe ko da mutum yana da janaba, in dai babu ruwa zai iya yin taimama ya tafi ya yi sallah. An gane ko? yawwa ba wai sai wanda ba shi da alwala bane yake yin taimama in lokacin sallah yayi ko wanda yake da kai janaba in lokacin sallah yayi babu ruwa kaura dawon bai babu a kusa to zai taimama ya tafi yayin sallah ko kuma ya zama to mutun ya tashi da janaba a cikin hunturun sanyi ana cikin tsananin sanyi idan yace zai yi wanka ya tafi masallaci sallar asuba to wannan wankan da zai iya bayarwa zuwa ga wato faruwar rashin lafiya zai iya yin rashin lafiya ko in ya wuto hali ya je shi ya yi sallar asuban ya dawo ba zai samu nutsuwa ba yana karkarwa to shi kuma saboda an yi umarni a cikin sallah mutun ya nutsu matukar dai wannan ruwa zai iya cutar da shi to sai ya taimama ya tafi ya yi sallar asuba kali ya jinkirta sallar asuba da hujjar cewa janaba ta same shi shi kuma ba zai iya bayin wanka sai wajen karfe 9 ta safe ya yi ta an gane ku yawwa na'am
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه
sai kuma hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Abul Yaqzan Ammar ibn Yasir Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Ammar ibn Yasir yace ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi haja ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika ni inje in biya mushi wata bukatarsa a cikin birnin Madina wato an fito ana wajen Madina ne ma'aiki ya kirayo Ammaru yace haka yace mishi je ka cikin gari kaman kaza kaman kaza kaman kaza shikenan yace sai na tafi da na tafi bayan na gama biya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu bukatar shi sai na ratso wajen iyali na nima na musu ziyara da na zo na sadu da su fa ajnabtu yace sai janaba ta same ni falam ajidil ma'a bin samun ruwan da zan yi wanka da shi ne nemi ruwa babu ruwa shi kenan da na fito kafin in tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ke dama a bayan gari yake da na fito bayan gari kafin in je can kawai sai na tubi fatamarragtu fi sa'idi sai na yi birgima na samu wani guri mai kyau kawai na tube kana ne ta birgima a guri wanda yake tsaftacacce kama tamarragu dabbatu kaman yanda dabba take ta murgi take ta birgima a kas irin yanda injaki ya ga toka yake yin birgima a kanta to haka shi mai saboda shi tunanin shi taimama idan baka da alwala zaka yi taimama shine zaka shafi huska da hannu ko to injana ba ce ta same je kenan tunda wanka ne zaka yi shine zama to kasar ta gama ko inan ka shikenan kawai wannan kiyasi ne shikenan sai je tube kau bubur bubur yayi ta birgima da ya tashi yace thumma ataytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa zakartu zalika lahu yace sannan sai na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da naje ni ma'aiki alaihi salatu wa salam ya gani nayi bursusu sai amaru yace akai haka da wa kuka yi hada din nan naushe kai yace a ba hada ba muka yi yace to ya ne akai haka yace fa zakartu zalika lahu sai na gaya mishi nace janaba ta same ni kuma babu ruwa da na huto ne kuma sai na samu guri mai kyau na tube kana kawai ne ta burgima shine kuma ka ganna hakan din fa qala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yace innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza innama kana yakfika sani dai kadai ya ishe ka an taqula bi yadayka ma'ana an taf'ala bi yadayka hakaza ka aikata haka da hannayenka shine dama alƙawlu yana zawa da ma'anar alfi'lu ka aikata haka biyadaika da hannayenka shine thumma darabal arda darbatan wahidatan biyadaihi sannan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya buji ƙasa bugu guda ɗaya tal biyadaihi da hannayen shi guda biyu thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin sai shafa hannun shi na hagun akan dama wa zahira kaffaihi da kuma bayan tafufukan shi wa wajahu da huskar shi ce wannan in kai haka shikenan ya ishe ka ba zai ka zo kana ta wannan wahala din nan ba da kai to haka taimama take taimama ita ba ta da wahala idan mutun ya zo shi baya ne mu ruwa ya rasa zai yi taimama shine hadisin amma rubun yasir ya koyar da mu ita shine kawai zai zo shi ya nemi guri sarkakecce da Allah ce fatayamma musaidan tayyiban ko shikenan da ya zo kawai sai ya buji kasa in yayi haka fa in ta'allaka bihi ma shay'un nafadahuma nafdan khafifan sai ka kalkade hannunka saboda hikimar ba wai so ake ka goga kasar ba a fuskarka a wannan ibada ce ibada ce in ka dan kalkade hannayenka kawai sai ka shafi fuskarka in ka shafi fuskarka an gane go shikenan sai kai haka shikenan tema mata gari shikenan tema mata gari ba ta da wahala an gane ko akwai wanda suke ganin cewa sai kai abdarbatu thaniya suna ganin sunna ne abdarbatu thaniya sannan kuma wajen shafa sai ka ka hanna to amma hadisin da ya tabbatar da wannan din malamai sun yi sabani cikin ingancin shi amma shi wannan hadisi na Ammar ibn Yasir wato hadisi ne tamkar rana a lokacin az-zuhur saboda hadisi ne cikin Bukhari da Muslim wannan shine abin da ya tabbatar an gane ko idan mutum ya iktisari ya takaita akan shi yayin taimama shi da shi yaje ya salla sallar shi tayi ba ta da matsala komai kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koyar da Ammar ana na'am
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نسرت بضعني مسيرة شهر ودعت لي الأرض مسجرا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت شفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة
شيكنا سيكما حديثي نكر شيء أتكم ونن بابي شيني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما yardal Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi ibn Haram Jabir dan Abdullahi yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace uditu khamsan ma'aiki alaihi salatu wa salam yace an bani dangin abubuwa guda biyar wanda lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a baiwa kowane ɗaya daga cikin annabawan da suke kafina ba Allah ta'ala ya fifita ma'aiki alaihi salatu wassalamu da dangin abubuwa guda biyar wanda ba wani daga cikin annabawan da suke kafin shi wanda Allah ya bashi waɗannan abubuwan an gane ko to a wata riwayar uditu sittan ne fuddiltu bi sittin a cikin Muslim kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na farko nusirtu bir ru'bi masirata shaharin an taimaka mun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka mun ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa ta masirata shaharin tun ranar tafiyar da take tsakankani na da su ranar tafiyar wata guda idan ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi niyyar zai je shi ya ji abokanan adawa to in daga nan tafiyar ta kai zuwa Niyami an gane ko kilo 1000 to daga ya fita Allah ta'ala zai jefa tsoro a cikin waɗannan a cikin zukatansu sace sallallahi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sulbana wa ma'awahum annar duk arne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yake shi to tun kafin manzon Allah ya je shi yake shi tun da ya yara zana to dama in mutun ya shigo a filin kokowa ma in mutun ya shigo inda ya tsorata kawai tunkursu ne zaka ture kayanka to haka kafin manzo Allah ya tafi da nisan tafiyar wata guda wannan Allah ta'ala ya taimaka mishi zai jefa tsoro a cikin zukatansu su tsorata gabaki daya in mutum ya fito ga ya kasa yin katabus wanda gashi gwani ne an jarumi ne an buga da shi an bar shi amma daga sun hada da manzo Allah za ga ya fadi saboda shin da ya dama zuciyar ba nan ba take an gane ko to malamai suka ce saboda nisan tafiyar wata guda a lokacin nan a duniya babu garin da yake na Arnawa ne wanda idan manzo Allah zai tafi can garin zai huce sama da wata guda yana tafiya da sama da wata guda akwai garin da ya huce tsakankanin shi da Madina sama da wata guda zai ana tafiya to da sai an kara mishi wannan kwanaki duk arnan da yake kasa da yake duniya a wannan lokacin tafiyar da manzo Allah zai yake mishi hari bai kai ta watan guda ba sai yasa aka bashi ta wata guda waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce sannan kuma al'amari na biyu an sanya mun duniya gabaki ɗaya ƙasa gabaki ɗayanta masjidan wato gurin sallah ta ce wa tahuran kuma abin tsarki na ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu salatu falyusalli kowane mutum daga cikin al'ummata sallah ta kama shi a wani guri daga cikin gurare na duniya falyusalli ya yada zango ya sallar ana al'umman da suka gabace mu nau'i biyu ne akwai wanda an ba su sallah akwai wanda ba ba su sallah ba to wanda aka ba su sallah dole ne sai su yi sallah a gurin ibadar su Allah ta'ala zai amsa duk wanda ya sallah a wani guri ba inda aka kewaye ba aka ce nan shine gurin ibada in ka je ka in a waje kai kusa da nan Allah ba zai amsa ba to amma wannan al'umma ta maiki alaihi salatu wassalam in a gona kake kana cikin aiki lokacin sallah ya kawo yadda zaka yi kawo kaje kai sallah kaje ka in kai ɗaya ne in ku biyu ne in ku uku ne kawo ku yi sallah in a cikin gari kuke kun kai wani ziyara ba irin kullum ba amma kare zaman to an samu alaka irin fada wanda kawo lokacin sallah in ya tashi alakan sallah nan bai dace ba wannan irin da ziyara an kai dai bai huce sau ɗaya ba a wata ko sau biyu a shekara wanda wannan shi ma dalili ne ta yi amma kawai ba jera ba saba kawai ku bude fada duk lokacin sallah ayi alwallahi ayi sallah nan bai dace ba saboda hikimar da ta sa aka shar'anta sallah a masallaci saboda at-tajammu'at ɗan unguwa su dinga haduwa in kuka bude wata yar kulaf din ku kuka zo kuna sallah ko matasa bayan kun sha shayi ana shan shayi an ka tashi aka yi sallah ana gamawa ka abinci a ci bai ba da tijawa suna can masallaci sun yi sallah to sai ayi sallah ana in wani dalili ne ya kawo irin wanda ba a samun wannan zama sai shekara a shekara sai ayi wata biyu wata uku ba ayi ba irin wannan zama sai ayi wata hudu wata biyar to wannan ya halitta an gane ku amma kawai irin na kullum din nan shine bai dace ba wa uhillat li al-maghanim ma'aiki alaihi salatu wassalam yace an halitta min cin ganima al'umman da suka gabace mu nau'i biyu ne akwai wanda aka umarce su da su tafi su yaƙi akwai wanda ba a umarce su ba da su tafi su yaƙi to wanda aka umarce su da su tafi su yaƙi idan aka je aka gama yaƙi aka kashe arnawa aka kwato dukiyoyin su aka kawo kawai tara ta ake jimbuk bayan an tara kawai wuta sai ta zo ta gona an gane ku ku buku amfana ba da ita su busu amfana da ita ba wannan shine an gama yaƙi kenan to amma wannan al'umma ba yake alaihi salatu wassalam yace lokacin da Allah ta'ala ya ga raunin mu da kuma gajiyarun mu sai ya halitta mana cin ganima to wannan al'umma ita kuma idan ta tafi tai yaji aka zo aka kawo abun sai a kasa shi kashi ɗaya cikin biyar a fidda shi wannan haƙi ne na Allah fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba kamar yadda aya ta cikin suratul anfal ta yi bayani wa alamu anna ma ganimtum sai kuma na hudu walam tahilla li ahadin qabli ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ganima bata halitta ba ga ɗaya daga cikin annabawan da suke kafina kowanne daga cikin su wanda aka umarce su tafi su yaji idan suka yaji bayan sun gama kawai wuta za ta zo ta cinye abin da aka tattara na ganima idan aka ga wuta bata zo ta cinye ba to akwai matsala shi yasa wani annabi daga cikin annabawa na Allah da ya tafi bayan an yaji an gama aka tattara komai aka kawo na ganima aka zuba ana tsaman wuta ta zo ta kama sai ga wuta ta kidawa ta kama ce to a ciki akwai wanda suka yi hayinci akwai wanda suka dauki wani abu na dukiya basu ka na tashi yasa Allah ya ji kama wuta kikenan kowace kabila aka ce shugaban kowace kabila zo ya mun baya ana nan kawai sai hannun wani ya rike na hannun shi yace to a cikin ɗan kabilar ka akwai wanda suka dauki kayan mutane shikenan aka je yace to ɗan kabilar ka su zo su mu baya sauran su duka aka ce sun sha da aka zo ana nan kawai hannun mutum biyu sai suka talkahe da hannun annabi ko mutum uku yace to ku ne wanda kuka yi kuka shirye ta asan nan sai ku je ku dauko abin da kuka boye sai suka zo da wani katan kai wanda ya kai kan saniya wanda na zinari ne ka wasu ka nasa suna nasa maka wuta ta ci ne yake na aka wace gurin an gane ko wa utitu shafa'a ma'aiki alaihi salatu wassalam yace al'amari na hudu an bani ash-shafa'atul uzma ceto na kolin koli ceto wanda babu yashi shine ash-shafa'atul uzma yake nufi ba wai ceto kadai ba saboda ceto ba wai annabawa ba ba mala'ikai ba hatta mu'minai za su ceci shashin su zai ceci shashi haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada a hadisi mai tsawo na shafa'a فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَيَّتَ شَفَاعَتِي بَيَّكِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتِي وَدَنْسُ مُتَانِ دَاسُ شِغَاءَ الْجَنَّةِ وَنْدَ عَدَدُنْسُ يَافِي يَوَنْ عَدَدِنْ قَبِيلَ بَنُو تَمِيمَ دَتِي تَمُتُنْ دَيَ دَغَا چِكِنْ الْأُمَّةَ سُكَا چِي بَا كَيْ بَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مُتُمَ يَتِي بَا نِي بَا أَ چِكِنْ الْأُمَّةَ نِي يَتِي شَهِيدِي zai ce ci mutum 70 daga cikin dangin shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mahaddacin alqur'ani shi ma ga ceto nashi da zai ga mumini shuhul wanda yayi imani da Allah yayi imani da alqur'ani yayi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kiyaye dokoki na Allah to ko bi haddace alqur'ani ba to akwai ceto shi ma da Allah zai bashi yayi an gane ku to wannan ash-shafa'atul uzma ake nufi wanda Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to shine al-maqamul mahmud alladhi wa'idahu nabiyyukum kamar yanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fada sai kuma al'amari na biyar na karshe ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma wato annabi kafina kowane annabi daga cikin annabawa na Allah ya kasance ana turo shi ne zuwa ga mutanen shi kadai da ga cewa annabawa guda biyu sun yi zamani a lokaci daya wannan annabi yana cin gashin kanshi sarkin gari kaza yana cin gashin kanshi ma wancan yana cin gashin kanshi ko to haka annabi idan aka turo shi zuwa ga mutanen shi kadai to ba zai ketare ba zuwa ga wanda ba mutanen shi ba yace amma ni kuma an turo ni ne zuwa ga mutane gabaki ɗayan su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim wato ba wani manzo da muka turo shi face dai da yaran jama'a shi da yaran mutanen shi saboda ya bayyana musu addini su fahimce shi to amma shi ma yake alaihi salatu wassalam duka duniya ne aka turo shi da yaran nashi da wanda ba yaran shi ba an gane ko na'am wannan shine wato abubuwa guda biyar wanda Allah ta'ala ya fifita ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi akan sauran annabawa to ba shi yake nuni akan cewa su biyar bane kadai akwai ƙari akan hakan saboda mafhumul adad ne wannan mafhumul adad shi kuma la'atibara lahu inda ulama wato mafhumul adad idan aka ce biyar ba shi yake nuni akan cewa ba shi da ba ko ba bakwai saboda abinda hadisin ne ya tabbatar shine guda biyar akwai hadisi kuma wanda ya inganta na Hudhayfa yana cikin Muslim shi kuma ya tabbatar da guda shida wanda a ciki akwai shine Allah ta'ala ya bashi jawami'ul kalim wato zai faɗi kalma daya amma wanda in ni zan tsaya in mata sharhi dan mata sharhi yanda na fahimce ta gurgurdan yanda na fahimce ta kai ma in zaka tsaya kai sharhi zaka yi gurgurdan yanda ka fahimta kuma fahimta ta ta sha bambam da taka kuma kowanne ya zamanto ma'ana ce mai kyau wannan in ya tashi zai mata sharhi shi ma zai mata sharhi gurgurdan yanda ya fahimta kuma fahimtar shi ta zamanto mai kyau sai za za mu ga littafi guda daya malamai sun doka sun mu sharhi amma in ka karanta sharhin wannan malamin zaka fa'idantu da abin da babu shi a cikin wancan sharhin da wancan malamin ya mishi mu doka ko umdatul akamun nan Ali Bassam yana da tafsirul Allah mujalladi 3 ne Ibn Daqiqul Eid yana da kai Ihkamul Ahkam akwai Ibn Rajab ina ga ya kai mujalladi 10 wanda ya mata an gane ko ɗan hadisan nan wala akwai Usaymin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ma ya mata sharhi to ko wanne in ka tashi in kana karanta sharhin da yawa hadisan kawai sai ka kare kace kai wani ya fi kowa iya sharhi ko sai ka karanta na tayin kaga shi ashe wannan akwai abubuwan da bai shigo da su ba wanda kai a hankalinka ma baka sayo su ba amma shi wannan ya kawo su shine jawamiul kalim manzo Allah sallama to Allah ta'ala ya bashi wannan na'am
babu haidi ana Aisha radiyallahu anha anna Fatima bint Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat inni ustahabu fala abhuru afa ad'u as-salata qala la inna dhalika damu 'iqin ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا قبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي
وصلي باب الحيض وانا باب ينا بياني دنغني دا حكمته حكمته نجنين الآدة تماتا Hadithi na farko a wannan babe shine hadithin Nana Aisha radiyallahu anha Nana Aisha tace hakika Nana Fatima binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qalat tace inni ustahadu fala adhur tace ya ma'aikin Allah inni ustahadu Hakika ni ina yin jini na cuta wato jini yana zo min ba a lokacin shi ba kawai yana ta zo min fala adhuru ba na samu in tsarkaka saboda kowace rana jinin kawai zo min yake ana ayakunu hukumi ka hukumil haidhi fi tarki salati shine afa adu salata shin zan daina yin sallah ya zaman to hukunci na tamkar hukuncin macen da take cikin jini na al'ada ko ku a'a ba zan daina yin sallah ba قال لا ما yake alaihi salatu wassalam yace a ba zaki daina yin sallah ba zaman to duka kwanakin ki kawai ba ki yin sallah a zaki ci gaba da yin sallar ki inna zaliki irqun ma yake alaihi salatu wassalam yace hakika wanca nan ki abin da kika kasance kina gani yana ta zo miki na jini din nan jini ne na wata jijiya wanda ta cire a jikin ki ba wai jini bane wanda yake na al'ada ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ما يكي عليه الصلاة والسلام يكي سيدي كي دين ين صلى أقول قدام قانا كند كي أكسن كي كنا ين جنين الآداء أتكنسو كافن ونن مسألة تساميك ثم اغتسلي وصلي سننكم سيكي وانكاكي تغبدا ين صلرك واتو مچن ديذا منتو تنا ين جنين چوتا إن كافن تفال ين جنين چوتا أفركم وطا tana yin jini ne kwana biyar to sai haka ta faru da ita ya zaman to kawai jini yana zo mata ba yankewa to kawai in wata ya kama kwana biyar za ta ware ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ranar shidda kawai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa Nana Fatima bintu Abi Hubaysh wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da ita walaysa bil haidi walaysa bil haidati yace wannan ai ba al'ada bace wannan ba jini bane wanda yake na al'ada fa idza aqbalatil haida fatrikis salata fiha idan jini na al'adan naki ya gabato to sai ki daina sallah a cikin kwanakin al'adar taki fa idza zahaba qadaruha idan gwalgwadon kwanakin jini na al'adar taki da kike yi kafin wannan matsala ta same ki ya tafi to fagsili anki dama sai ki wanke wannan jini wa salli kuma ki wanka ki ci gaba da sallah an gane ko na'am
wa ana Aisha radiyallahu anha anna umma habiba tasbihi bad sab'a sinina fasalat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an dhalika fa amaraha an taghtasila fa qala hadha irqun fa kanat taghtasilu li kulli salatin
to shikenan hadisi na gaba daga Nana Aisha radiyallahu anha Nana Aisha tace anna umma habiba tastuhibat sab'a sinina hakika nana umma habiba bintu jahshin jini na al'ada ya zo na cuta ya zo mata tsawon shekara 7 wannan umma habiba tayi jini na cuta tsawon shekara 7 tayi kawai jini baya doke mata kullum kawai jini yake ta zo mata shikenan fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika sai ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan matsalar tata ba wai bayan shekara 7 din ba tsawon shekara 7 tayi tana fama da shi to lokacin da abin ya faru mata ne ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam fa amaraha an taghtasil sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce ta da tayi wanka ce mata kawai idan kwanakinki na jini na al'ada ya huce shikenan ki wanka ki ci gaba da ibadarki fa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da ita hadha irqun yace ai wannan wata jijiya ce daga jikinki ta cire a nemi magani ba wai jini bane wanda yake na al'ada wannan jijiya ce daga jikinki ta cire fa kanat taghtasilu li kulli salatin nana ummu habiba ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah in za ta yi kowace sallah sai ta yi wanka to wannan ho ba wai umarni bane daga annabi wannan ijtihadi ne nata al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace lam yadhkuri ibn Shahabin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara ummu habibata bint Jahshin an taghtasila li kulli salatin walakinahu shay'un fa'alathu hiya wato ma'aiki alaihi salatu wa salamu bai umarci ummu habiba ba duk sallar da za ta yi a ce sai ta yi wanka wannan kokari ne nata kawai ta ijtihadin ta ne ya bata ta je ta yi idan mace tana cikin jini na cuta ba a ce bata dinga yin wanka a kowace sallah an gane ko ita ummu habiba wannan ta yi saboda ta fitar da kanta daga cikin shakku amma manzo Allah abin da yace mata shine idan adadin kwanakinki na jini na al'ada ya gama sai ki wanka na yankewar jini na al'ada sai ki ci gaba da ibadarki to ita kuma kawai saboda tana kusa da ruwa in lokacin sallah kawai sai ta dauka funjun ta je ta wanka ta zo ta yi sallar ta an gane ko wanka biyar kenan za ta dinga yi a kowace rana na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
حديثي نقبع تكون ونن بابشين حديثنا نا عائشة رضي الله عنها Nana Aisha tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin kilana junubun wato na kasance ina wanka ni da mai gidana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makayi guda daya bokici guda daya kowa daga cikin mu yana da kwai janaba a jikinsa an gane ku wato duk wanda yace wa da bar koyarwa ta musulunci ba to ya zama bagidaji an gane ko ba wani addini da zaka zo da shi wanda ya zama to addini ne wanda yake wayayye addini wanda yake na ci gaba kamar addini na musulunci an gane ko to duk wanda zai ga cewa wanda yake ruko da addini na musulunci kamar irin da ya bagidaje ne bai san inda aka dosa ba wallahi shine ba wayayye ba na ya zama to kana kidahumi baka fahimci ba abinda turawa suke kaza 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 wannan ba za a ce maka ba wato ba waye ba matukar ka zama to wayeye a cikin addini na musulunci kaga yanda musulunci ya baiwa mace wato gata da kuma kariya da kuma kulawa iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu nana Aisha radiyallahu anha tace da ita da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke wanka a cikin bandaki da bokici guda daya kuma kowanne daga cikin su yana da janaba tace akwai lokutan da hannuna zan fuddo hannuna da ruwa a cike shi kuma zai meka ya buge mun ruwa na wani lokacin shi zai fuddo ni zan meka in buge mishi nashi an gane nana Aisha tace wa kana ya amurni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haid ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana umarta ta in daura jafto na a jindina fa yubashiruni yayi ta hada jiki da ni yayi ta rungumata alhali kuma ina cikin jini na al'ada wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana fuddowa kanshi yana meko mun kanshi alhali yana cikin masallaci yana itikafi ni kuma ina cikin daki na fa aghsiluhu wanke mishi wannan kan nashi wa ana haidun alhali ina cikin jini na al'ada kaji wa yanda ake soyayya ba wai sai turawa ba kala ce turanci ne wannan dan mutun ya zamanto suna soyayya da iyalinsa amma kale ya zamanto a idan jama'a an gane ku duk abin da zai ya zamanto an jefa arriba ko adamul haya wannan bai dace ba a cikin gida ka bata ta caje maka kanka ta jara ka in ka da ko hula zaka sa ta kariya maka ta sa maka in ka da ko kaya za ta sa ta ce ita wannan kayan da zaka sa bai mata ba ko saboda bayan ya fara ko daya tace gashin da take so ka sa to kai kokari ka sa a huce gura an gane na'am
an ayyata radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yataki fi hijri wa ana ha'ibun fi qira'u alqur'ana
hadisi na gaba daga nana aisha radiyallahu anha nana aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yataki fi hijri yana kishingida a saman cinyata wato yana matashin kai da cinyata wa ana ha'idun alhali ina cikin jini na al'ada fa yaqra'u alqur'an ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ta karanta alqur'ani an gane ko ma'aiki alaihi salatu wassalam wato idan nana aisha radiyallahu anha tana cikin jini na al'ada ita ba za ta karanta alqur'ani ba shikenan sai yayi fulo da cinyata sai ya ta karatan alqur'ani dan ya zamanto kowa ya samu ladan shi ya samu ladan karantawa ita ta samu ladan saurare sannan kuma ya samu ta samu ladan ya dora kansa a saman cinyata an gane ko saboda kowace ibada ce na'am
amma alada qalat sa'altu aisha radiyallahu anha fa qultu ma balu al-ha'idi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah fa qalat ahruriyatun anti fa qultu lastu bi haruriyatin walakinni as'alu fa qalat kana yusibuna dhalika fa umaru bi qada'i as-sawmi wa la umaru bi qada'i as-salati
hadisi na karshe a cikin wannan babe na bakwai shine hadisin nana mu'adha bintu abdullah nana mu'adha Allah ta'ala ya kara ya jikanta da rahama tabi'a ce tace sa'altu aisha radiyallahu anha tace na tambayi nana aisha radiyallahu anha nace da ita ma balul ha'idi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata nace da ita akramakin lahu ma balul ha'idi taqdi as-sawma menene lamarin mace wanda take mai jini na al'ada menene yasa mace wanda take mai jini na al'ada taqdi as-sawma take rama azumin da ta sha a cikin kwanakin ta na jini na al'ada amma kuma wala taqdi as-salata ba ta rama sallar da ta sha a cikin kwanaki na jini na al'ada tunda kowace daga cikin su kowace ibada ce wanda rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci ko sallah rukuni ce daga cikin rukunai na musulunci azumi rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci to menene yasa idan mace ta yi jini na al'ada a cikin kwanakin ai ba ta azumi ba ta sallah to bayan ta gama jini na al'ada za a ce talama azumin da ta sha amma ba za a ce talama sallar da ta sha ba ita ce tambayar ta فقالت احروريه انت انا عائشه رضي الله عنها تكلمت ta tace to muaza ahruriyah anti shi yanzu ke ma kina daya daga cikin wadanda suka fito daga garin harura kina daya daga cikin khawarijawa wato khawarijawa wanda suka yi tawaye ga Ali ibn Abi Talib wato suka ga cewa Ali ibn Abi Talib hukuncin da yake bai dace ba sune khawarijawa to inda suka fito shine daga wannan kauye da ake ce da ita harura to shine duk wanda yazo da wani abu wanda yake ya ci karo da addini na musulunci to sai a jingina shi da wannan gari saboda daga nan ne khawarija suka fito sai tace mata ahruriyatun anti shin ke ma kina daya daga cikin wanda suka fito daga can garin harura wato kina daya daga cikin khawarijawa fa qultu lastu bi haruriyat tace a ni bana daga cikin wanda suka fito daga garin harura bana daya daga cikin khawarijawa walakin ni as'alu su'ala muta'allimin sai dai ni ina tambaya ce tambaya ta mai neman sani tambaya nake ta mai neman sani ba wai tambaya ba ta ta'annuti akwai tambayar da idan aka maka ita tambaya ce ta izgili saboda duk tambayar da ya zamanto ba abin da zaka kalata a cikin ta a addini na musulunci to bai dace ba a ce an maka wannan tambaya nana Aisha radiyallahu anha da taji haka daga bakin nana Mu'adha ta gane cewa lalle ba izgili bane tazo tai fa qalat sai nana Aisha tace da ita kana yusibuna dhalika to hakan din ya kasance yana samun mu a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin rayuwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam mun kasance muna yin jini na al'ada kuma a cikin kwanakin mu na jini na al'ada ba ma yin sallah ba ma yin azumi amma fa nu umaru bi qada'is sawmi wala nu umaru bi qada'is salati. Sai a umarce mu bayan mun gama jini na al'ada mu rama azumin da muka sha a cikin kwanaki jini na al'ada, amma kuma ba za a umarce mu ba umarce mu ba da mu rama sallar da muka sha a cikin kwanaki na jini na al'ada ta mu. Almai suka ce hikimar da ta sa saboda addini na musulunci. Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. An gane ko? To idan muka yi lissafi a kowane wata in aka ce mace za ta yi jini na al'ada na kwana biyar, aka ce ta rama sallar da ta sha a cikin kwanakin biyar. Misali ne wannan. Za mu ga cewa sai ta rama sallah ta lokaci 25. A kowane wata sai ta rama sallah ta lokaci 25. To amma shi kuma azumi a cikin watan nan guda 12 da muke da wata ɗaya ne tal ake azumta shi. Sannan kuma in tai kwana biyar tana cikin jini na al'ada bayan watan Ramadana, kwana biyar din ne kadai za ta rama. Cikin kwana kusan 330 da take da ko 320 da wani abu, kwana biyar ne kadai yake wajibi akan ta rama. To kaga cewa shi ba a kowane wata bane yake tutusuwa, so ɗaya ne a cikin shekara yake tutusuwa, shi yasa ya zamanto wajen rama shi ba wahala. Amma sallah kowane wata aka ce mace sai ta rama, to zai zamanto wani lokacin mace tana ta babar ma yin sallah din, saboda ta za ta yanzu akan ta akwai ta lokaci kaza ta lokaci kaza, yaushe za ta rama, sannan kuma ta zo ta yi ta mai lokaci. Kawai sai ya zamanto abin ya shege. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.